Sashin Hausa na Muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada kai tsaye zuwa yanar gizon mu ta voahausa.com. Jama'a tare da sallama Usman Kabara Ahmad ne a shirin mu na dare yau 25 ga watan December shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka dake birnin Washington DC yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Assare assalamu alaikum. Fafaroma Francis yayi kiran da a dawomar da zaman lafiya a birnin Kudus a kuma kawo ƙarshen yadda da juna yadda a yakin kasashen Korea. A yanda yake gabatar da jawabinsa na Christmas na bana daga babban majami'ar St Peter dake fadarsa ta Vatican. A cikin jawabin nasa na bana wanda ya mayar da hankali akan hukubar da yara ke sha a rikice-rikicen dake faruwa a duniya. Papa Roma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya tsakanin 'yan Isra'ila da Falasdinawa. Yana mai fatan cewa a niyyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu. Kuma za a samu cimma daidaito da za ta kawo zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu. A lokacin bukukuwan addu'a ranar Jajibirin Kirismeti da ya jagoranta jiya, Papa Roma ya kare baki 'yan gudun hijira da babban murya har ma ya kwatanta su da yadda Maryamu da Yusuf suka kasa samun wurin zama a Bethlehem. Ya ce ya yi imani da Allah da nufin cewa tilas a rungumi baki. Papa Roma Francis ya yi kira ga Kristoci 'yan ɗariƙar Katolika su miliyan 1,200 da ke faɗin duniya da kada su juya wa bayansu ga 'yan gudun hijira da kore su daga ƙasashensu saboda yadda shugabanni ke zudda amincewa da zudda jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba.
Irin yadda wasu 'yan gudun hijira dake zaune a sansanonin
a bikin Kirismeti da al'ummar ke yi a sassan duniya daban-daban, su ma 'yan gudun hijira da ke birnin Goza a cikin jihar Borno su ma sun bi sahun al'ummar da suka yi wannan biki. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya zirci wannan sansanin na 'yan gudun hijira ga kuma rahoton da ya aiko muna.
Irin yadda wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Goza kenan sai gudanar da bukukuwan Kirismeti kamar yadda wasu mabiya addinin Kiristocin Najeriya ke gudanarwa. Irin waɗannan ranaku dai na bukukuwan sallah ko kuma Kirismeti ka zo har ta wuce ga irin waɗannan 'yan gudun hijira ba tare da ma sun san abin da ke gudana ba, rashin samun yadda suke so sakamakon yadda suka samu kansu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da mafi yawa suka raba su da muhallansu aka kuma kashe wasu da ke taimaka musu a ƙasar Yamma maza da suka bar marayu a baya. Na da zai ci biyu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Goza waɗanda soma da ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira na GSS Goza da aka ce ana da adadin mutane fiye da 2,000, sannan kuma sansanonin 'yan gudun hijira da aka fi sani da 20 housing estates da aka ce ana da 'yan gudun hijira fiye da 5,000 wanda ƙasarinsu ƙauyawa ne da aka tarar za su taka ƙauyuka kuma dukkaninsu na zaman lafiya da 'yan uwansu ba tare da bambancin addini ko ƙabila ba. Na dai tambayi wasu daga cikin 'yan gudun hijira da yanzu ke gudanar da wannan bukukuwan Kirismeti ko ya suke gudanar da nasu bukukuwan a wannan yanayin da suka samu kansu ga dai abin da suke cewa.
Ina sunan naki
Laraba
ya ɗaya daga cikin da kuke gudanar bukukuwan Kirismeti a
nan
a garin Goza.
Allah
ya me sunan wannan camp da muke ciki
20 house
na 20 house ne ke ma kina zauna a camp ne?
Eh ina camp.
Na daga wani ƙauye kika fito?
Daga jejin Madagali.
Madagali?
Eh
kamar yaya sha'anin rayuwa yake ganin cewa yau ranar Kirismeti ne ya kuka samu wannan rana ya tazo gare ku?
Kai mun ji daɗin shi tun jiya daga muka ga jirgi mun sallale muna cikin farin ciki.
Eh kamar sha'anin abinci haka na Kirismeti an samu an dafa?
Kuke sai dai mun je can kenan mai yi.
A nan ɗin ba ku samu kun dafa ba?
Wani ya yi girki aka ce mana 8 shine muka zo tun da safe muna jiran mota za mu je kofar sarki.
Za mu je kofar sarki a kawo muku girki?
Eh za mu je.
Ba ku samu kun dafa ba?
Ah wani mun dafa mana wani ya dafa wani bai dafa ba.
Kamar yara fa ba?
Ah yara Alhaji yara an yi musu abinci.
Eh dan ga samu musu kicin Kirismeti?
Ah ba samu ba me muke da shi illa da abinci mu dafa mu ci. shi kuma wa zai ba mu tallafin da kuma har za mu yi ma yaro
mahaifin su ba
mu ne mahaifin su
baban nasu ba yana ina
a baban su ba
wannan rikicin me ya same
shi insha Allah yawancin mana duk wani maraya ne wani kuma ba miji ai sani wani kuma miji bai zo ba tun wannan hatsari
ya sunanka
sunana Andrews Gauya
Andrews
Gauya
kana daga cikin wanda kuke gudanar bukukuwan Christmas
ni dai daga cikin
ya bikin yake gudana
alhamdulillah bikin warhaka bara ina Cameroon muna biki muna biki a Cameroon amma Allah ubangiji ya kawo ni ina kasa ta kan alhamdulillah
kai mutum ne nani
kai mutum ne bayan dutse
bayan dutse da kamar kuke wannan biki yanzu kuna yin shi a cikin camp to wannan biki yawa yake yin shi kamar ka samu kayan kayan da wasu suke yi
alhamdulillah ko na samu da ba samu ba alhamdulillah tunda ina cikin yan wana ko da ba zai rufa asiri na ba yan wana da na tare su su rufa mu asiri alhamdulillah
kamar yaran ka fa kuna tare da su iyalinka
ina iyali na shekara hudu bana mun wasu wadansu suna Lagos wadansu suna Abuja wadansu suna Borno rikicin nan ne wata da ne mata uku duk gaba da murwa sai saura ne kai
wasu mutanen da rikicin Boko Haram ya dade ta kenan da kuma yanzu haka ke samun faka a cikin garin Goza a matsayin yan gudun hijira ke bayani kan yadda suke gudanar da bukukuwan Christmas su
Haruna Rura Juce nan daga sansanin yan gudun hijira a garin Goza har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC a Philippines jami'an kasar sun ce yan kwana-kwana sun gano garwakin dukkan mutane 37 wanda suka makale cikin wata kasuwar zamani lokacin da gobara ta tashi a birnin Davao dake kudancin kasar. Gobarar ta tashi ne ranar Asabar amma tsananin zafi da hayaki suka hana yan kwana-kwana gano garwakin har sai yau Litinin inji magajiyar garin Sara Duterte Caprio. An gano wata gawar jiya Lahadi, hukumomi suka ce gawar ta wani ma'aikacin wani kamfanin Amurka ne wanda yake da ofis a cikin kasuwar yau Litinin. Baturen yan kwana-kwana Wilburton Rico Nell Contiu ya shaidawa iyalan ma'aikacin kamfanin wannan labarin. Kamfanin na Amurka wadda ya kware a wajen kiddigar harkokin kasuwanci da ake kira SSI da ya ce yana da ma'aikata 500 a cibiyar sa da take cikin kasuwar ya tabbatar jiya Lahadi cewa ta yi hasarar ma'aikata har 37 dalilin wannan gobara. Har ya ce ya sanar da masana zamantakewa su yi hulɗa sai huduba ga sauran ma'aikata yayin da kuma yake ta'ziya da alhini ga iyalan waɗanda suka halaka a sakamakon wannan bala'i. Hukumomin Pakistan sun ba mai daki da kuma mahaifiyar wani dan leken asirin India da ke daure a wato Kulhushab Jahab damar ziyartar sa a yau Litinin. Suna masu jaddada cewa an dauki wannan matakin ne a bisa dalilai na jin kai kawai. Jama'ai suka ce iyalan Jahaf sun gana da shi a tsawon minti 40 a ma'aikatan harkokin wajen Pakistan jin kadan bayan da suka sauka a birnin Islamabad. Jahaf ya yi magana da mai ɗakin sa da kuma haifiyarsa ta na'urar magana daga bayan wani gilashi da ya raba tsakaninsu. An kyale muƙaddashin jakadan India a Pakistan ya raka iyalan a lokacin wannan ziyara daga bisani kakakin ma'aikatan harkokin wajen Pakistan Muhammad Faisal. Ya fadawa yan jarida cewa an kyale muƙaddashin jakadan ya ga Jahab a cikin ɗakin gilashi.
To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu dai a sashen Hausa na muryar Amurka kuna tare da mu ne kuma za mu tafi ga gaishe-gaishen ƴan uwa da abokan arziki na bukukuwan Kirsimeti wadda za a ji maimaitin sa.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the party's on, the feeling's here, that only comes this time of year, simply Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The choir
children sing their song.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2017 lami lafiya Alheri Grace Abdu ke dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
Allah ya sa dukkan mu yi Christmas lafiya
na fatan cewa sai Christmas lafiya
ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa Merry Christmas and Happy New Year
We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time.
Sunana, Comfort Kukuma Daga Gombe, Inanang America, Washington DC, Baltimore. Inanika Gaisuwa da nan barka da Christmas. Zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Kukuma a Gombe, Adamawa State of Nigeria. Mrs. Sibia Alfred Kukuma, Mr. Didi Washendi a Gombe, Mr. and Mrs. Innocent Enoch a Gombe, Dana Malam Tijani Mohammed a Gombe, Mrs. Beauty James from local government, Adamawa, Mrs. Hileni Nicholas, from local government, Reverend Mrs. Amina Samuel, from local government, my Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya, from local government, Arewa Diocese, Reverend Lawan Robinson, from local government, Mrs. Mary Solomon, War Lardin LCCN, Reverend Dishon Philemon, from local government. Ubangiji Allah mai sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama domin mu Christmas lafiya amin suma amin
kai ne kade yau ba ma da wani o da mamuki dubai to na kale ara bana kai samu ya beta daga yau ara bana bari girma da daukata da bata garega o ba ma da wani kuni mata su dada
Sunana Emily Zarni Pukuma, Inanan a Baltimore, Maryland. Inamika Jesua Nabarka the Christmas, Zuaga Baban Megidana Reverend Alfred Pukuma, Agombi Local Government. Sibia Alfred Pukuma, Kanwar Megidana. Mr. and Mrs. Joseph Timothy, Mr. and Mrs. Wamani Dalatu, Mr. and Mrs. Jacob Liberty, Suda Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, the Duke Yalin Pukuma, Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia.
Ni Caroline Lambda, na nam America, Maryland, na gaida Ponjiborat, de Yalin sa. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Ina gaida Nehemia Barmak daga Limon da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Ina gaida Kefas Mamdan da iyalinsa. Ina gaida Friday Bonfa. Lambda da iyalinsa. Ina gaida Liamisi Lambda. Ina gaida Pastor na church namu. Mundum. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Sunday. Ina gaida Jonah Nanwood. Alantan South. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there we snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Tunana Janet Lambda, daga Maryland, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan. Ina gaida Ponji Burad. Ina gaida Chia Lady na PDP Mrs. Comfort Laven. Ina gaida Bandoman Laven. Ina gaida Honorable Benny Lar. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Friday Lambda, na gaida Nancy Lambda, na gaida Duke Lambda family, na gaida Mr. and Mrs. Taupid, na gaida Mama Shani, alisa gama Christmas lafiya, na gaida Pastor na Pajat Cooking Church, na Bindum Pajat, alisa gama Christmas lafiya. Ina gaida Kawuna Jonah Nambud Lantan South Turaki shi da matan shi da kuma yaransa duka na fata gama Christmas din lafiya. Ina gaida Nehemia Lakpa Limon ta Borat shi da yalinsa da kuma yaransa duka Allah ya sa gama Christmas din lafiya. Ina gaida duka kowa Lantan Alisa gama Christmas lafiya. Ana gaida Jochid Lambda. Ana gaida Makchit Kwampe. Ana gaida Sere Lambda Ajos. Na kuma gaida Bindu Laven. Alisa gama Christmas lafiya. Ana gaida Daddy Laven. Ana kuma gaida Mommy Laven Kaduna. Ita da megiranta da kuma yaranta. Alisa gama Christmas lafiya. Ale kai mu sabon shekara kuma ale bi da ku duka during this lokacin Christmas ya dan Allah.
Nana Victoria Olariwaju, they saw that the family now, Michael Richard Olariwaju, we are all sending. They saw Mumaki Gaido crew for Christmas, and Munageshi the school, Unibinde's family, Munageshi the Mutani UGF Teachers Headquarters, Mutani Bukuru Head, UFGC Kuru Branch, Rukuba Branch, the Mutani Rayfio UGF, the whole family was. When I get shit cool for Christmas, when I get shit in cooking, English section, the scriptures kids, all the pastors, when I get to the koa, the vitolas, and they call us, you sing down the songs, when I get shit, my mom be me, when I get shit, my mom divine, when I get shit, Dr. and Mrs. Dr. and Dr. Zuan Girl, Dr. Kiwale, when I get shit, my mom's seduction, the churches, Nageshe the Joseph Castine family, Nageshe the friends and well wishers all over just. Muna stay the gay someone, Muna Chebarka the Christmas, I Christmas last year and Happy New Year. God bless. Ali Barfetchi Dikum.
He is watching over you. He is aware of the trials you're passing through. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels, he feels. He knows, he sees, he sees, he feels what you feel.
Sunana Gideon Yakubu, ina magana daga kasar Amurka wato United States dake ina daga magana daga jihar Maryland. Ina miƙa gaisuwa da fatan alheri. Ina son miƙa gaisuwa na Christmas ga iyalin abokina da ya cika da bai jima ba a goshin Christmas nan, wato mai suna Bitrus Dakok da ke jihar Plateau. Da ina son mika babban gaisuwa ga Jatu mata Bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu, wato da suna Wadiki Yakubu da Zama, da kuma ‘yan uwana gaba ɗaya kamar su Roda Acaba, Zeri Yakubu, Hawa Jamila da Wadiyamu. Manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da babbanne kamar su Kojon Angare, Dandi Zamɓe, Kiwen Fafta, Afagu Bili Yerima da sauransu. Babban gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fintiri, former governor of Adamawa. Na miƙa babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayu da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madu Bulat, Frank Satinwari, Mula, Solomon wato Odos, aka fi sani shi da Falkyari Gazama, Samaila Karagama, Abdulrahman Fatimari, Baba Yakubu, Ayuba Yakubu, Steven Simon, Shai Peter Lassa, Manuel Matthew, da garin Zarago, da kuma du mutanen garin Lassa. Jama'a na gaishe ku a yi Christmas lafiya.
Barka, sunana Sunday the Grace Wankwart, missionaries in Chicago, America, Manakao, gaisuwa na Christmas na shekara, na wannan shekara, zuwa ga ‘yan uwa da sauran duka a can kasarmu Nigeria. Muna gai da ita mamanmu a kawali hutun Wankwart aka goro, ‘yan uwa na duka Susie Maika, Alfred Wankwart, Joshua Bankwood da iyalansu duka. Na kuma gaida surukaina ita Mrs. Mary Majam a Kaduna da sauran ‘yan uwan Mr. Jesse Majam, Mr. Stephanus da Rahila Majam da suke can Port Harcourt. Na gaida shi Gideon da Christy a can Kaduna da ita Salome a Jos. Da muna iso da gaisuwa mu na Christmas. Muna gaida kuma shi Uncle Ilya da Becky Majam a Abuja. Muna gaida su abokananmu, na tuna da su Mr. Stephen Dado da matan shi Ruth a Jos. na gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin, Mr. and Mrs. Philip Musa a Jos, shi Abraham Yilja, Payalinsa a Jos, da kuma shi Dr. Abel da Esther Egege a Jos, na kuma gaida shi Silas da Nancy Cooper a Kaduna, Okanemo Godfrey Peter da Grace Bosan a Kaduna, the Chief Justice Apollos, the Comfort Gombe. Na gaida shi Dr. Stephanus Bala Bosan da Yalinsa a Kaduna, kuma shi Bala da Grace Usman a Jos. Na kuma isa da gaisuwa mu ga shi mai martaba Sarkin Kogoro, Master Okoy Bucknet da Yalinsa, kuma duk abokanan aiki na EMS da ke aiki a wurare daban-daban, da kuma pastoci na ƴakwa da sauran darikai duka. Muna gaida shi abokinmu Matthew da ita Talatu Ruwan a can Kaduna, na kuma tana da dukkan mutanen Kagoro, mutanen Kagoma da mutanen Jos. Muna kawo gaisuwan Christmas, a yi komi lafiya, a gama lafiya, a tuna da shi Yesu da ya zo cikin duniyan nan dominmu, ya bi shi yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu. A yi komi lafiya, Allah sa mu dace duka. Amin.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017. Sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin-baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Tubahiro Dido ne da daidai da sautin shirin alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya, da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every.
To duka nan shirin namu na dare kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin. Ni Usman Kabar Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.